أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafin babban malami Wahid bin Abdussalam Bali al-Misri, littafi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin, littafi wanda malam ya miji suna da hanya ta magabata ta nagartattun bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka yi bayani tun harkar littafin nan, malam ya tattaro mana wasu abubuwa na fadala na ibadarmu da muke yi yau da gobe, domin sanin wannan ya ƙara zaburar da mu wajen aikata wannan aiki na ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala. Mu san cewa dukkan wata ibada da muke yi babu wata wadda ta tashi a banza, kowace akwai tanadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a lokacin da muke aikata ta. Inda muka fara tun daga babi na tahara, yau insha Allah ta'ala muna cikin wannan babi, za mu je inda malam yake magana a babi na fadlu salat sunnatul wudu, fadala wadda ke da kwai a sallar da ake yi yayin arwalla. Lokacin da mutum ya yi arwalla kurum sai ya tashi kuma ya raka'a biyu, dalilin wannan arwallar da ya yi abu ne mai lada sosai, wanda malam ya kawo mana hadisi na Bilal bin Abi Rabah, wanda Abu Hurairah ya fitar da shi, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salati al-fajr, wata rana an kare sallah ta asuba, sai manzo Allah ya kira Bilal yake ce mishi, ya Bilal haddithni bi arja amalin amiltahu fil islam, ba ni labarin wani aiki da kai gwaggwaba a cikin wannan musulunci. Fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna, saboda naji tahiyyarka a gabana a gidan aljanna. A wata ruwa yake cewa, me kake yi Bilal, a koda yaushe aka nuna min gidan aljanna sai naji motsinka a gabana. Wanda yake nuna maka Bilal dan aljanna ne. Sai yake cewa, ma amiltu amalan arja indi, yace babu wani aiki da nake tsammani shi ne babban wani aiki wanda zai gadar min da wannan abu, yace anni lam atatahhar tuhuran, yace kasancewar ni babu wani tsarki da zan yi, fi sa'ati laylin aw nahari, a dare ko rana, illa sallaitu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalli, wannan tsarkin sai na mai raka'a ko kuma sama da haka. Bilal babban suna ne kuma sananne ne a tarihin addinin musulunci, babu ta yadda za a rubuta tarihin musulunci ba a ta Bilal ba, babu ta yadda za a yi haka. Bilal ya kasance na farko-farko wajen shiga musulunci. Bilal ya kasance bawa ga wata kabila wanda ake ce musu Bani Jamhin cikin Qurayshawa. A cikin wannan kabila akwai wani da ake ce ma Umayya bin Khalaf, shi ne mai gidan Bilal, shi ya kama Bilal yake azabtar da shi. Kai daga cikin azabar da suke ma Bilal, sai su tuɓe shi su sa mishi kaya na ƙarhi irin silke na yaƙi, sai su ɗauke su kai shi tsakar rana, misali ƙarhi 12 zuwa ƙarhi 1, sai su yada shi cikin rimi. wannan ranar tana bugon ƙarfin nan shi kuma yana gasa shi wai kurum so ake sai ya bar wannan musulunci zai shiga mi sirra alamin nubala yake cewa Abubakar as-Siddiq ya iske Abbas amina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi so nake ka sayo mini Bilal tunda a lokacin nan bai musulunta ba takaddu shi in yaje da kansa hana shi sai ce kai ka je ka sayo mini Bilal ka kama shi yaji aka saida mishi Bilal a wata ruwaya kuma suke cewa da aka je saya suke cewa dukkan nawa miki rasuna wannan bawan gashi kuma ya musulunta in kuna so ya saida muku shi koda da dinari ko ukiya suke ce mai guda biyar a nan lokacin nan yace ya saya ya suke cewa mu saboda ma ba ma san shi in kuna so da ukiya guda ɗaya ma mu saida muku shi shi kuma Abubakar yake cewa inda ukiya 100 kuka ce za a saida Bilal mu kuma za mu saye shi aka saye shi aka entar da shi kuma da aka entar da shi ya ci gaba da zaman shi a musulunci Bilal shine ya faɗi wata magana mashhuriya wadda kullum idan ana tarihin musulunci farko ana kawo ta lokacin da suka kama shi suke masa azaba suke ce mai sai ya hodi kalmar da suke so ya faɗa ta kafirci shi kuma suke cewa ahadun Allah ɗaya ne sai da suka ƙare azabar shi bai furta ko ta kalma ba wata shahi kalma ta huta daga musulunci Bilal an aihe shi a nan gari na Makka Bilal a cikin bayi shine na farko a shiga musulunci a cikin manya Abubakar as-Siddiq a cikin matasa Ali bin Abi Talib a cikin mata Khadija bint Khuwailid Bilal an aihe shi shekara 42 kafin hijira kenan lokacin da aka yi hijira Bilal ya da shekara 42 Bilal ya mutu a garin Dimashq Syria ta yanzu a nan wajen ya rasu bayan hijira da shekara 20 an binne shi a wani mabantai da ake cewa maqbaratu al-babu saghir Bilal ana mai alkunya da Abu Abdul Karim ko Abu Abdullah ko Abu Amr duka ana kiran shi da shi sunan mahaifiyar shi Hamama sunan baban shi Rabah Bilal ya kasance habashiyyun kuma Bilal shine farin kiran sallah a tarihin musulunci lokacin da Allah ya nufaci al'umma da su san yadda za su yi kiran sallah za mu gani a babi mu na gaba babul adhan yanda aka fara yin kiran sallah a da ana yawo da ƙararrawa ko a ringa kusa ko a ringa yin wani sinyi da zai nuna wa mutane lokacin sallah ya azo sai Allah ya nufaci al'umma aka san yanda za a yi kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a koyar da Bilal shi zai kiran sallah saboda yana daɗin murya Bilal ya kasance bai ma kowa kiran sallah bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yin kiran sallah su uku akwai ibn ummi maktum akwai abi mahzura in bilal baya nan abi mahzura zai in baya nan shi kuma ibn ummi maktum zai to bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bilal yace to ni fa tunda manzo Allah baya nan ni tahiyya ta zan Abubakar as-Siddiq ya ringa roƙan shi yace ka zauna tare da ni ma sai yake ce me ka entar da ni saboda Allah ko kuma har yanzu da saura yana ganin kamar shi a matsayin shi ne mai gidan shi yana tambaye shi sai ce a saboda Allah ne entar da kai yace to in haka ka bar ni in tafiya ka Bilal sai ya shiga wajen Sham kenan inda Syria take a yanzu irin su Kufa Iraki wannan gari ruwan da na Larabawa yaje nan aka ci gaba da futuhata na musulunci yaki na musulunci to Bilal yana garin Sham a zamanin wata rana sai ga Umar bin Khattab ya shigo garin Sham da ya shigo mutane suka iske Umar suka ce ka roƙa mana Bilal ya mana kiran sallah shikenan anan Bilal sai ya tashi da Umar ya roke shi sai ya tashi a matsayin shi na shugaba da ya tashi ya kira sallah da ya zo ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kawai sai kasa ci gaba ya washe da kuka gari kowa kuka sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rasa inda sarransu saboda ya tuna musu lokacin da yake kiran sallah annabi ya ce Allahu akbar Bilal bawan Allah ne wanda sahabbai ya daga cikin sahabbai manya wanda tun a duniya sun nuna abubuwa da yawa na kamewa da kuma nuna jarumta a wajen yaki haka wata ran ya taba zuwa garin Madina anan ma suka roke shi kiran sallah da ya kiran sallah garin kowa ya fito kiran sallah ne wanda a lokacin annabi kawai ake jin shi kawai ana jin wannan kiran sallah sai aka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam Bilal ya rasu a wannan gari na Sham shekara ta 20 bayan hijira radiyallahu anhu wa arda Bilal a wannan hadisi duk da cewa ba a zana shi ba cikin guda goma wanda aka ma albishi da gidan aljanna amma wannan hadisin ya tabbatar da Bilal dan aljanna ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji motsin shi a gidan aljanna kenan kaga wanda yake nuna maka Bilal insha Allah ta'ala yana gidan aljanna kuma abin da ya shahara da shi shine dauriya da juriya da tirjiya akan addinin musulunci حديث من نقب الشيني إسباب الوضوء والخشوع في الصلاة من أسباب دخول الجنة كوتة أروى الله دخشوع نسوى أجكين صلى يانا دكتكين سببا نشجا جدا على الجنة دائم أدين المسلم تجيلا والله فدلت دكي دكوة أي كان دمكي الله كتنسى على الجنة موسيقى ننسي كجا أنتي إنكي كذا أقوي أقوي أما كوتة على الجنة kuma kai saboda Allah kuma kai kana fatan samun wannan Allah zai baka wannan hadisi ne muslim ya rawaito yace an Uqba bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ya tawadda yayi arwalla fa yuhsinu al-wudu'a ya kyautata arwallashi wa yusalli rak'atayn ya yi sallah raka'a biyu ya qbilu bi qalbihi wa wajhihi alayhima gabaki ɗaya ranshi da zukatan shi da tunanin shi baki ɗaya ya zo akan sallar lokacin da yake yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa wajabat lahul janna sai aljanna ta wajaba a gare shi mun saba yin sallah muna yin salloli biyar muna yin nafiloli shi yasa muke ganin kamar wani aiki ne wanda dama muna yi ga mun yake kamar ba komai bane ba wallahi shi ko babban abu ne akwai wanda shi ba Allah yake ma ba wani abin bauta yake ma da ba tana ka gani inda a ce wannan raka'a biyu rana ce kama ita tana ka gani wannan raka'a biyu in wata saniya ce kama kamar yadda wasu suke yi in wani gunki ne kama a ɗakin ka tashi ka ajiye gunki ka tashi ka mai raka'a wannan raka'a biyu kana yin ta kana karewa kai ba musulmi bane amma kasancewar kayi ta dan Allah kuma Allah ka nufata kuma shi kama shikenan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa wajabat lahul janna sai aljanna ta wajaba ga wannan mutum haka yazo a cikin sahihai an Umran maula Uthman bin Affan Umran yaro ne ga Uthman bin Affan yake cewa annahu ra'a Uthman bin Affan ya ga Usman bin Affan da'a bi wudu'in yace a ka mushi abin arwalla fa afrada ala yadayhi sai zuba wannan sai dauko da aka mai sahana sai zuba a hannun shi ya wanke hannun shi sau uku fa gasalahu ma talata marratin ya wanke sau uku thumma adkhala yaminahu fil wudu'i sai sanya hannun shi cikin alwudu'i idan aka ce alwudu bil fatha shine abin arwalla idan aka ce alwudu'i bidamma shine arwalla kenan bambanci tsakanin su wasali ne kaga matsalar abin da ke kaje in ka karanta ka ce wudu'i ko kai sai sahani kake yi amma in kace wudu'i kana nihin tsarwalai sai ce kuma tamadmada sannan ya kurkure baki wastanshaka usman ya shaka ruwa a hancin shi wastanfara ya haje kuma gasala wajahu talatan ya wanke fuskar shi sau uku wayadaihi ilal mirfaqaini talatan hannun shi zuwa nan gwiwa hannu shi ma ya wanke sau uku kuma masa bi ra'sihi ya shafa kanshi da kunnen shi kuma gasala kullu rijlin talatan sannan ya wanke duka kafuwan shi sau uku kuma qala sai yake ce musu رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وجوهها يتي ناغا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا أرولا إرم من أرولا دمي ينا من أرولا يندم كارن تاتا أنا حكا أمني تاتا يوانك هم سؤكو يقول كريبا إكي سؤكو يشاق رواي حياتي يوانك بسكشي yawanke hannu ya shawo kan shi ya shawo kunci yawanke kwaguwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai yake cewa wa qala sai annabi kuma yace man tawadda anahu wudu'i hada wanda yake irin wannan arwallai thumma salla raka'ataini sannan raka'a biyu yace la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ran shi bai ringa raya mushi wani abu ba bi ma'ana bai tuna kowa sai Allah ba bima'ana da nutsuwa da khushu'i yayi ta ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah gafarta mai dukkan zanuban shi wannan sai gaba anan inda gizo yake saka ma yuhaddithu fihi ma nafsuhu a ce mutum yayi sallah bai tuna komai ba cikin nutsuwa da tuna Allah subhanahu wa ta'ala shine babban yaki a yanzu wallahi shine tashin hankalin kowa babu wanda ya sha daga wannan tashin hankalin na yin sallah baka tana koyi babban jihadin da ya kamata mu kokari ne ke idan mun zo sallah a kadan mu samu koda 50% ne na wannan sallah ta baka tana mun samu mun yi nutsuwa a ciki muna tana Allah subhanahu wa ta'ala amma a kabar da sallah mallan ai a tsare kana kasuwa ai a tsare kana wajen aiki ai a tsare kana balaguro ai a tsare kana cikin gidanka ana rikici kana tattauna zance hakka wani na wurga hannu akwai wanda zai gani akwai wanda zai yi sallah a kusa na wata rana kawai ne ya ce la haula wala quwwata illa billah subhanallah daga kago na wani abu ne tana kawai ya abin nan wani kuma zaka ji ya buga tsoki ko ka gawa tsani tunani ne zance ne kawai wallahi irin wannan shine matsalar mu a yanzu in dai a sallar Allah ya taimake mu ringa kushi a cikin sallar saboda wajibi ne kushi a sallar wajibi shine wannan wani tambaya yake tambayar mallam da sai mallam wani ya tambaya yace shi bai nutsuwa a sallar amma in ya sha wiwi sai yi shi kamar gashi ga ɗakin ka'aba wa shi bai nutsuwa amma ya sha kwaya ji yake kawai gashi ga ɗakin ka'aba ran sai yake sallar ya a bar shi ya ci gaba da sha saboda ya samu nutsuwa a sallah ko 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 shi ɗin so ne yake kawai ruɗe shi ya ci gaba da yi روى أحمد وحسنه الألباني عن أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ أبو الدرداء يتي ناجي من زال صلى الله عليه وسلم يناجيوا من توضأ فأحسن وضوءه ولدي أرولا يكوتة أرولاشي ثم قام فصلى سنن يتاشي يسلى ركعتين أو أربعا ركع بيكو ركع هدو شك سهل مرواي دي شك أكن ركع بيكو ركع هدو يتي يحسن فيهما الذكر والخشوع يتوت كذكري بمعنى أنبتا ألا أتكي والخشوع دكما نسوا يتي ثم استغفر الله عز وجل سنيني مدافر وبنجي يتي غفر له أن زياد مشي وانا حديثا أقول حديثي رواية أبو بكر الصديق مزارة السلام يكي جوا wanda ya aikata wani zunubi kuma yake so ya nemi gafarar ubangiji ya fitar da wannan zunubi kawai abin da zai yi arwala ya kyauta arwalar shi ya zo ya raka aiki yana karewa ya ɗaga hannu ya ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fasara wannan addu'a shine ya Allah inni zalamtu nafsi, ya Allah na zalunci kaina. Wannan addu'a ce irin ta annabawa, duk lokacin da suka yi wani kuskure aka gyara musu, zaka sun ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah na zalunci kaina, magai ne ke suna rabb ay Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira zalimtu ni yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta, kuma na sani ba ni gafara zunubi in ba Allah ba. Faghfir li, ya Allah gafarta mini, maghfiratan min indika, gafara daga wajenka. Yace fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya Allah ka gafarta mini, ka ji kaina saboda kai ne gafara ne mai jinkai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai gafarta masa da kanka. Kagonin dama ce idan muna da wani kaikayi ko wani tunani ko wata damuwa ta wani zunubin wanda muna jin shi a rau, yau ka tashi kai kaɗai ko in ka shiga gida ka nemi wuri kawai kai arwallar ka kawai ka tashi kai raka'a, in kai raka'a ka ƙare kaɗai da hannunka ce ya Allah ka gafarta mini, shi ke ka gafarta. In ka zo barci ka cike da Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustaqatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace take sajdatul istighfar, wanda ya karanta ta da sahi ya mutu a wannan rana, ya mutu akan hanya, Allah ya gafarta mai zunuban shi duka. Wanda ya karanta ta da dare ya mutu a wannan dare, ya mutu akan hanya, Allah ya gafarta mai zunuban shi duka. Kaga muna da dama tamu wanke kanmu daga zunubai, sai ni kokari ne amfani da ita, kada mu ringa ciya bayan su ba. Allah ya yi wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ku yi gaugawa ku je zuwa ga neman gafara ku yi zuwa neman gafara. Allah ba a ce ina jiran wasu abubuwa a bayan zuwa lokaci kaza, a baka san lokacin da ajali zai zo ba, ta kan yanzu ne, ta kan yi anjima ne, ta kan yi gobe ne, kawai kana ji ko ka san ka aikata ji ka kai kawai kenan, ka wuce waje, ka wuce waje da niyya a zuciyarka. Allah na kallon zuciyarka cewa kana yi ta gaske, kana so Allah ya yi maka, kuma kana da niyya cewa ba za ka sake ba, kuma wannan zunubin ka rinka kokarin yin santar shi, kuma idan akwai sababban da suke sawa ka aikata shi, ka fasa zuwa wurin, ko ka fasa in aboki ne ka fasa abuta da shi, in wuri ne ka fasa zuwa wurin. Wannan shine abin matakin da ake dauka domin a fasa zunubai, saboda zunubai su ne musibar, su ne babban abu ɗan adawar ɗan adam, babu kamar zunubin shi. Zunubi shi yake sa kai duhu, shi yake sa ka samu shamaki da dukkan alherai, shi zai rike ka kai tana ganin ana ci gaba ban da kai, wani alheri ne gashi zai zo zulban ka ne sun yawa, ka nema Allah ya yi maka, kuma ka fita daga cikinsu. Wallahi zulubai abinda suke kawo Allah ya yi su. Akwai littafi da malamin Ibn al-Qayyim al-Jawzi mai suna Ad-Da'u wa Dawa, cuta da waraka, a cikin littafin kashi 80 gabaki ɗaya da ya kawo na cututtukan da suke samun ɗan adam da irin abubuwa na musibu da yake riska, gabaki ɗayan su dai zana sababin su zunuban mutum. Mafi yawa idan mun karanta kissa ta mutanen baya muka ji an ce an musu azaba kala kaza, wannan azabar da aka musu wai yanzu dan mu an mana garantin cewa ba za a iya mana wannan azaba ba. To idan muka samu mu muna da wannan garantin, to ɗaiɗai kunmu mu ba mu da wannan garantin cewa al'amuran mu ba a musu ba irin yadda aka mana ba. Misali mutanen Annabi Lut kasa aka dauka aka juya, sai kasance irin aikin da suke aikatawa kake aikatawa, to ka sani cewa in ba a juya kasar da kake sama ba, to za a juya al'amuran ka duka, kai kin a dirka ke ka kai wa ya kasance kawai a bebe kake alheri ne kana. To haka zunubai ke gadar mata a gaba, Allah ka farta mana. Sai ma ne fadrul azan, kiran sallah. Mun zo babi na ladannai, babi ne kiran sallah al'amari ne mai girma. Yau za mu ji irin fadala da daraja da shiga kwai, wanda ina ganin in ba a yi wasa ba sai an ringa butewa zai ringa kiran sallah gaba. Bani ce al'adhan, za mu yi fasara adhan mu yi kiran sallah. yace shine al-i'lamu bi dukhuli waqti salat shine tunatarwa da sanarwa da cewa lokacin sallah ya shiga bi alfazil mahsusa da wasu lafuzza wanda aka kebance yace wa yahsulu bihi addu'a ila al-jama'a yace kuma a cikin wannan kiran sallah kiran jama'a ne ake wa izhari sha'air al-islam da bayyana wasu alamomi na cewa a wannan wuri akwai musulunci kana zuwa gari misali a ce kayi dare ga gari na a gabanka kana so ka san musulmi musulmi ne ko ba garin musulmi bane asuba tana yi da kan kiran sallah ka san garin ko ka san wannan garin ko ba musulmi bane duka akwai ne musulmi a ciki kenan kaga alama ce ta musulunci yace wa huwa wajibun aw mandubun yace yana iya zama wajibi kuma yana iya zama mustahabbi ya kamata a yi shi talibin in je ke zama mustahabbi misali kai idan kai sallah yana da kyau kai za mu karanta wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wani wanda ya kira sallah shi daga cikin daji a cikin dabbobin shi kuma ya tashi sallah irin fadalar da ya samu ana yi kada ka ce mu biyu ne kada ka ce mu uku ne ana kira sallah ko kuma la sai ke cewa qala al-Qurtubi yake cewa wa ghayruhu al-adhanu ala qillati al-fazihi kina sallah biye da kake ganin lafuzzan shi kadan ne yace mushtamilun ala masail al-aqida akwai mas'aloli na aqida biyu a ciki li'annahu bada bil akbariyya ya fara ne da daukaka Allah cewa Allahu akbar Allah mai girma ko mafi girma ha Allahu akbar Allah mai girma ko to in ka ce mafi girma kenan akwai mai girman da sai yi Allah mai girma Allahu akbar sigat at-tafdil yace wa hiya tadammanu wujud Allah wa kamalahu yana ƙara tabbatar cewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi kuma Allah ya siffanta da sifa ta kamala yace kuma tana da tauhid kuma ya kawo magana ta tauhidi ita ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka kore kuma ka tabbatar shine annabi wal isbat wa nafa bi shari kuma ka kore yin shirka ga Allah yace kuma bi itibatin risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne duk lokacin da kai kiran sallah ka tabbatar da haka yace kuma da'a ila ta'atil mahsusa sannan kuma za a yi kira ne zuwa ga wata ta'a ta musamman akiba shahadati bi risala bayan ka tabbatar cewa annabi muhammad shi ma'aikin Allah ne sannan kuma kika ce ku zo ku yi wata babbar ibada mai babban lada wanda yake nuna maka girman abin saboda kai tsaye kana cewa ka shaida annabi muhammad ma'aikin Allah ne kuma sai ka ce a zo a yi sallah kenan ka gama ita wannan ibada da aiko manzo da sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna girman abin kenan da kuma darajar shi saboda gama shi da manzo sallallahu alaihi wasallam yace li annaha la tuqrafu illa min jihatir rasul sai ba a san sallah ba illa sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta wa san sallah ba da annabi zo yace kuma da idan fala kuma sannan za a kira ka zuwa ga tsira idan ka ce ma hayya al fala ka zo zuwa ga tsira tunin na tsira yana nan a cikin sallah wa huwa al baqa'u al da'im wa fihi al ishara ila al ma'ad kuma adama ada tawkida sannan ake tamimi ta duka abin da ake nemi ta a cikin kiran sallah dan a tabbatar maka da abin da ake kiran ka zuwa gare shi abu ne mai girma abu ne mai kadara hadisi sun za mu karanta hadisi sun na fadala sannan mu je yi magana akan abubuwan da suke kamata a ce mu kira sallah yayi daga cikin fadala ta kiran sallah ma ne ke cewa al adhan ajruhu azimun wa thawabuhu jalil yace kiran sallah ladan shi mai girma ne wa thawabuhu jalil yace ladan nashi yace gwaggwaban ladan da gare yace lada ne wanda yace girman shi ya kai matuƙa wurin girma yace ya zo fi sahihai an abi huraira a cikin bukhari da muslim abu huraira Allah ya kara mashi yarda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yace kuma a ce babu wanda zai samu wannan kiran sallar da wannan sahun na fari sai an yi hote tukwana za a samu wannan yace lastahamu yace da kowa ya tsaya yace sai an yi gobe an yi kuri'a tukwana wanda yace ya kasance a sahu na hadi wanda yace kuma yazo kan sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mun san ladan da ke da koi a kiran sallah da darajar da ake samu a kiran sallah da mun yi gobe domin mu samu bari da kiran sallah haka kuma sahu na hadi yace walau ya'lamuna ma fi tahajjud yace haka inda mutane sun san abin da ke da kai a tahajjud me tahajjud samun kabbara ta bari mun san da Abu Bakar Siddiq da kabbarsa kabbara ta bari tare da manzon sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da Annabi ya ce Allahu akbar Abu Bakar yana bayan ce Allahu akbar sahib me da suna taniya sai ne ko idan ya kula da sahibi la tahza abokin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lastabqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil atab yace da mutane sun sani kirfi a kabbara ta fari samun kabbara ta fari yace wallahi ya sani gaugawa da musu samu suje yace kai inda sun san ma fil atab me ake cewa al atab ita ce sallah ta isha wa subi da sallah ta asuba yace la atawu ma walau habwa yace da sun zo koda tura tura ne a ranga idan azu wannan sallah sallah asuba da sallah isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah ce mai yauni ga munafikai sallah isha'i da sallah asuba yauni gare ta ga munafikai na sai ma a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isha'i tana dan ja kadan kuma cikin duhu ne inda cikin duhu ne ai ba a ganin kowa lokacin nan babu irin haske da gare mai yanzu ba a ganin kowa wasu sai sallah su kizo fi kwanta sa gida har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan mata da yara ba da na je ina kona gidajen wanda ba sa hutuwa sallah isha'i tara da fadala su haka sallar asuba hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallar asuba kamar yara ya dare ne baki ɗaya na kiyamul layl wanda ya sallar isha'i kamar yara ya rabin dare ne na kiyamul layl sallar asuba ce sallar asuba tana zauwa mala'ikun da suka zo mala'ikan da suka halarta za su ce sun samu bawan Allah wani yana sallah idan za su koma wajen Allah kuma su ce ya Allah mun bar shi hannu yana masallaci wannan shaidar ta ishe kamar a ce an maka shaida a wajen Allah an same ka a masallaci kuma da za a bar wurin kuma an bar ka a masallaci to ba wanda zai samu wannan illa da zai zo sallar asuba da sallar ta isha da sallar ta asuba dan haka mu kiyaye wa'annan sallolin a kiran sallah yau shi aka sharanta shi fahimta ci gaba kenan ya da kowa yi magana akai kiran sallah an shar'anta shi a shekara ta farko bayan hijira lokacin da aka hijira zuwa garin Makka ai zuwa garin Madina a wannan shekara ta fara a wannan shekara aka shar'anta kiran sallah yace wa kana sabu mashru'iyyati yace sababin da yasa aka shar'anta shi shine wani abu da ya faru menene ya faru akwai hadisi na Nafi yake cewa Ibnu Umar yake cewa kana almuslimuna yajma'una fi tahayyununa salat walaysa yunadi biha ahad aga yace musulmai sun kasance suna tattaruwa fi tahayyununa salat yace sai ringa zawwata su kasance kowa yazo a lokacin daban-daban wannan yazo yanzu wannan yazo an jima sai aka rasa wani lokaci fix da a ringa zuwa ana tattaruwa anan walaysa yunadi ahad biha ahad babu wani mai kiran sallah yace fatakallamu yawman fidala sai suka zo suka ringa tattauna wannan akan wannan akan wannan matsalar ta ce wa ya kamata da sanya wani abu na alama wanda zai sa mu rinka tattaruwa mu rinka sallah sai wasu suke ba da shawara suka ce ittakhidu naqusan misal naqusan nasara mu dauki karawarwa irin ta coco da ake bubuga ne yace mu rinka dauke ta mu rinka girgiza mu na kofar masallaci sai mutane su rinka zawwa daga mun girgiza sai wasu suka ce a bal qarnan mithla qarnil yahud wasu kuma suka ce a mu samu kabo mu rinka busawa irin da yahudawa daga mutane sun ji wannan kusan sai su zo masallaci farkon sharanta kiran sallaci fa kala umar sai umar yake cewa awala tab'atuna rajulan yunadi bi salat shin ba za ku aika wani bai je kiran sallah to ana cikin haka sai abdullahi bin zaid bin abd rabbi sai yake cewa ana cikin wannan tattaunawa ta ko a duki karawarwa ko a je a yi kusa a taro sai shi wannan bawan Allah wannan sahabi sai yake cewa ina cikin barci da nan qafa bi wa ana na'imun rajulun yace wani mutum ya isko ni ina kwance ina barci kenan cikin hulkin shi nuna mashi yace yahmilu nafusan fi yadihi, shikenan yana dauke da irin karwarawan da a hannun shi kamar misidawa ne. Sai ke tambaye shi, fa qultu lahu ya abdullah atabi'un naqus, shin zaka sayar min da wannan abin da kake girgizawa? Sai ke tambaye shi, ma zaka sana'u bihi, me zaka yi da shi idan na saida maka? Sai ke ce, me nad'u bihi ila salat, za mu rinka girgiza shi ne don mu rinka kiran mutane su zo masallaci. Qala, sai ke ce me, afala adulluka ala ma huwa khairu min dhalika, shin ba zan gaya maka ba abin da yake alheri da wannan abin, wannan karwarwai wanda zaka rinka yi, wanda yake wannan kiran sallah ne? Shikenan sai ce mina, bala, ina so ka sanar da ni. Sai ce, tufi idan lokacin sallah ya yi, ka ce Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Ko yi ba shi kenan sallah, kuma da ya falka bai barci ba. Ya ce, kun mastakara ghairu ba'idin kun maƙala, sannan kuma sai ɗan tafi, kuma ya ce mishi, ta ƙumi idan ƙimar isala, idan kuma za a tada iƙama hallau ga abin da za ka ce. Kenan idan an kira sallah mutane sun zo, kuma za a tada sallah, ya ce to ga abin da za ka ce. Ya ce, sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamati salah, qad qamati salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenan ya ba shi kiran sallah da tada iqama, kun ga asalin kiran sallah ke. Yanzu dai tashi sai ya ce, falamma asbahat, da na falka da safe, yace ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aytu, sai na ba annabi labarin abin da na gani jiya. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, innaha la ru'ya haqq insha Allah, yace wannan mafarkin naka insha Allah gaskiya ne. Yace fa qum ba bilal, tashi ku tai tare da bilal. Yace fa alqi alaihi ma ra'aita, je kanka gaya mishi abin da aka gaya maka cikin mafarki. Yace fa yu'addin bihi, fa innahu anda sautan minka, yayi kiran sallah da wannan kalmomin da aka waka cikin mawaki, saboda yayi ka sauti mai daɗi. Muharin da Bilal ya tashi ya ranga da kiran sallah da wannan kiran sallah da muke ji, Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah, wannan shine asalin kiran sallah. To an yi haka kenan, shikenan da Bilal ya tashi kiran sallah, kawai Umar bin Khattab a cikin gida sai an ana faɗin wannan abubuwa, ana ce hayya ala salah, hayya ala salah, ya fito da gudu yana jan kayan shi. Ya ce, ya yi tsohon zara sallar sallar yake ce, mai wallabi ba a shaka bin haƙ, na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya, laƙadira aiko mita lallabi ba, ni ma haka na gani a mawarki ce. Inan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba al'ummar shi ta hanyar wa'annan sahabban, cewa ga yadda za su, saboda an gada musu na ya za su yi kiran sallah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu a mafarki, ya nuna musu cewa gaya da su. Shi mafarki kala-kala, akwai al-ahlam, akwai al-ru'ya. Ahlam shi na gama garin mutane ne, yana iya zama gaskiya, yana iya zama ba gaskiya ba, kuma yana iya zama wani abu ne na nishiya. Amma mafi yawan ru'ya, ita ru'ya kawai gaskiya ne. Shi yasa mafi yawan annabawa su ru'ya suke da basa al-ahlam, kenan bambanta ne laraba suke. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskatar ma annabin shi abin da ya gani a cikin gidan shi. Haka nan idan mun koma annabi Ibrahim alayhi salam yake ga ma dan shi tayi, falamma balaga ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami, ina na gani a cikin mafarki. Haka mafi yawa zan gani annabawa idan sai mawarki kaji ana magana ru'ya ru'ya, amma ahlam shi na maganar mutane ne. Wata rana in aka zo fasarawa ya zama gaskiya, wata rana kuma ya zama gaskiya ba, saboda fasarar mawlidi yana ɗaukar abubuwa da yawa. Wata rana abu ne daga shekar, kada ka ce za ka iya fasara tun mawlidin da aka yi, wata rana za ka samu, wata rana ba ka samu ba. Abubakarin Siddiq haka aka yi da shi, iya zama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gari ya waye, kowa in yi mawlidi ne zo ga yawa annabi, annabi sai fasara da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ke fasara, shi kuma la yaqiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sai wanda ya zo ya faɗi abin da ya gani a mawlidi, sai Abubakar ya ce ya Rasulullah, bari in fasara mishi. sai ce ka iya ce a bari dai in kwatanta sai ce fasara dai fasara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce me ka samu wani wani ko baka samu kenan kaga ba mai garantin cewa mahulki ga fasara shi sai dai in ka fasara ma mutum ma gwalgwajen yanda wasu malamai suke kirdadan cewa abu kaza kaza ne ka sa insha Allah takalma kaza ne insha Allah kamar da take suna cewa in aka yi mahulkin ruwa alheri ne in aka yi mahulkin ruwan fada kai ko ya kai sai ga suna ta hukunta na gani akwai malamai da suka kai kuma an yi da gobewa akan wannan sai dai shi ne gaskiya ba tabbas ya kasance duk mahulkin da kai kace hikami kasar baka zaman lafiya ko kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in kai mahulki na tsoro ka tashi kai a muziya ka tuwa bangaren ta nahu shikenan kuma ka gaya wa kowa in kai mahulki na alkhairi shi kuma wannan kana iya gaya wa wani wanda kake tare da shi na mahulkin kaza ka kai zai maka addu'a cewa Allah tabbatar da alkhairi akan abin da kake yace al mu'adhdhin lahu mithlu ujuri man sallama mai kiran sallah yana da kwatankwacin ladan wanda ya sallata da shi ta duba wannan ladan yanzu misali idan mutum ya kiran sallah ana duk mutane suka zo suka yi sallah sai an ba shi irin ladan suka samu na sallah wannan ladan abun bari ne jama'a ka yi sallar ta misali a ce an ba ka kowane goma kuma a ƙara ma na mutum ɗari da suka yi sallah ka yi ɗan sallame ka sosai sallame ainihi kai wa in ba kai kai kiran sallah ba ladan ta goma za ta tashi amma wanda ya kiran sallah shi zai kwashe ba tare da an rage ba kowa na shi hadisi ne rawa Tabarani wa sahahu al-Albani an abi umama abi umama rawaito hadisi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ke cewa al-mu'adhdhin yughfaru lahu mada sautuhu mai kiran sallah za a gafarta mishi gwalgwadon inda sautin shi yake wa ajruhu mithlu ajri man sallama kuma ladan shi kwatankwacin ladan wanda ya sallata da shi Allah akbar dai inda sautin mai kiran sallah yake ko gafara ce ake yi hallo kuma duk wanda ya sallata tare da shi za a ba shi kwatankwacin ladan shi yace al-mu'adhdhin yughfaru lahu mada sautu hallo ya ƙara tabbatar da hadisi da yake magana akan wannan za a gafarta ne kwatankwacin inda sautin shi yake rawan Nasa'i wa sahahu al-Albani عن البراء بن عازب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقال الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ألا دمنزنش يصلون على الصف المقدم سنة صلاة سنة الدعاء كسهو نقبا سهو نهرقو والمؤذن يغفر له مد صوته من كرا سلا أنا غافر تامي ورقوة إيد كرا سلا شيجي ويصدقه من سمعه kuma abin da yake faɗa a kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah za su rinka gaskata shi duk wanda suka ji shi min raqabin daga tabo wa yabisin daga ƙasa yace walahu mithlu ajri man sallama kuma yana da gwalgwadon ladan wanda ya sallata da shi kwatankwacin ladan wanda ya sallata da shi kenan duk wata halitta ta duniya mai rai da wanda muke ganin kamar bata da rai duka suna gaskatar da kai aka abin da ka faɗa kuma za su maka shaida cewa ka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kasa Anas bin Malik yake rawaito hadisi yace dauki kasa suna ji suna zamni kasar tana subhanallah tana subhanallah 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 tana tasbih a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannu mai albarka a wata ruwa aka zuba ma Abubakar ta ci gaba da yi aka zuba ma Umar ta ci gaba da yi Anas sai ce da aka zuba mun yi shiru a wata ruwa aka ce haƙu kuma da Ali da an zuba musu kuma sun ci sabai ta kasance shi sallallahu alaihi wasallam kake mamaki aka ce ƙasa tana kaza tana kaza kai ne baka shi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu bitasbihi wa hakan yace duk wani abu da ka sani a duniya yana tasbihi ga Allah sai dai ku ne ba ku san me suke faɗa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni na san wani dutse a garin Makka inda mutum ya ce assalamu alayka ya rasulullah. Nabi iya saman Uhud, dutsen Uhud, dutse ya ringa motsi. Annabi ce zan nan kuma zan nan. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma da ce al-mu'adhdhin yaqulu antahu fi zihamil qiyam, mai kiran sallah daga cikin alamomi da ake gane shi a gobe kiyama za a sami shi da dogon wuya daga an gaji an san wane ne wanda mai kiran sallah. Rawa muslimun an Talha bin Yahya an ammihi qala kuntu inda Muawiya bin Abi Sufyan, yace ina tare da Muawiya bin Abi Sufyan. Faja'ahu al-mu'adhdhin, sai mai kiran sallah ya isko shi ya da'uhu ila salat, yace mai lokacin sallah yayi an yi kiran sallah. Faqala Muawiya, sai Muawiya yake gaya mishi, sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ai naji manzo sallallahu alayhi wa sallam yana cewa al-mu'adhdhinuna, masu kiran sallah, aqwalu an-nasi a'naqa yawm al-qiyamah, sun fi kowa tsawon wuya gobe kiyama. Ana kiyama sai kowa tsawon wuya masu kiran sallah, ya daga cikin alaman da ake gane shi. Yace kullu man sami'a al-mu'adhdhin yashhadu lahu bil fadl min aduwwin aw sadiqin, yake cewa duk wanda ya ji kiran sallah, duk wanda ya ji mai kiran sallah na kiran sallah, zai mishi shaida da fadala cewa yana da daraja yana da daukaka. Min aduwwin aw sadiqin, yace daga a dan adawa ko kuma wanda yake tare da kai. Yace rawal bukhari an abdurrahman bin abi sa'sa'ata al-ansari, yace thumma al-mazini an abihi, kenan wannan hadisin rawi bi suka rawaito shi, abi abdurrahman bin abi sa'sa'a da kuma al-mazini, yace an abi daga babaji yake cewa annahu akhbara, ya bashi labari yake cewa anna abasa ibn al-khudri, abu sa'id al-khudri yake cewa inni araka tuhibbu al-ghanam wal-badi, yace ni na ganka kana yawan son kiwo, kana yawan son zuwa daji. Yace fa idza kunta fi zanamika, yace to ka sani idan ka kasance a cikin dabbobinka aw bardiyatika, ko kana cikin daji inda ba kowa, yace fa adzanta bis salati, ka tashi zaka yi kiran sallah, farfa sautaka bin nida'i, ka daga sautin ka wajen yin kiran sallah, fa innahu, saboda yace la yasma'u madha sautil mu'adhdhin, saboda babu wanda zai ji sautin mai kiran sallah, jinnun aljani wala insun, ko mutum wala shay'un, yace ko wani abu daban wanda ba mutum da aljani ba, yace illa shahida lahu yawm alqiyama, yace wannan wanda suka ji kiran sallah sai sun mishi shaida gobe kiyama. Qala abu sa'id, sami'tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, abu sa'id yace naji wannan abun da gaya maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yana gaya masa, wai in ya kasance shi ɗaya a cikin daji, kada ya ji wani cewa shi ɗaya ne tashi kiran sallah, kuma daga sautin shi da abin da ya ji wannan kiran sallah tashi, sai mu shaida cewa da abin da ke faɗa. A zo a maka shaida a ce kana yawan maimaita ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ai riba ce wani. A gobe kiyama dabbobi su zo su yi shaida haka, ƙasa da wata ce ta shaida haka, itatuwa aljannu kowa ya zaburo ya ce wannan mun ji shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ai shi ke faɗa. Shira ta kai shaida ma na yake cewa al-adhan yaqrudu ash-shaytan, kiran sallah yana kore shaytan. Fi sahihai, ya zo a cikin Bukhari da Muslim, yake cewa an abi huraira, daga abu huraira Allah ya kara mashi yarda, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza nudiya bis salat, idan ake kiran sallah adbara ash-shaytan ولو ضراط حتى لا يسمع لا يسمع الاذان, yace idan akai kiran sallah shedan da wutse shi zai juya da gudu wai dan ke ji wannan kiran sallah da ake. Fa idza qudiya al-adhan, idan akai kiran sallah aqbal haydaw, fa idza thuwiba biha adbara, fa idza qudiya at-tathwiba aqbala, idan kuma aka tashi za a ta da iqama hallo sai fitar gudu, shi bai so ya ji wannan abin da ake bimitawa, bai so ya ji musulmi suna cewa mun shaida ba an kota da gaskiya sai Allah,
bai ji ana cewa ku zo ku yi sallah ki so yake alalaci sai juya ku dare gudu yace aqbala hatta yakhtira baina mar'i wa nafsi yace idan aka kare ya kama sai dawo in ya dawo mi zai tunda dai kai kwawa he kai kiran sallah kuma kai kwawa he kai sallah to bari mu lalata sallah yin sai zo rinka samun waswasi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayan ku yana cikin sallah sai yake jin waswasi ya dame shi a rai ya huta daga cikin sallah ya dan tarkata haka bangaren shi na hagu ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub a'udhu billahi su uku ya ce shi dan zai tafi shi barci kuma shi yasa ake so a ringa cika sau kada a ringa gama yatsa ta karshe a ringa gama diga diki so ake so a gama kwawuwa su gama idan sau ya kusa gamuwa da juna haka ake yin sau saboda musu sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ringa haɗa sau kada mu bar kofar da shaitan zai ringa yawo a cikin mu kuma wannan raba kwawuwan da muke wajen sau yana daga cikin sauƙin da Allah zai raba tsakanin zukatan mu amma in muna haɗawa ne yanda Allah yake so Allah sai ya ƙara haɗa kanmu yake cewa yakhdira bain al-mar'i wa nafsi sai zo ringa sama mutun abuwa a ranshi ya kulu udhkur kaza ringa ta mai tuno kaza mana tuno an yi kaza tuno za a je kaza tuno kaza yace malam ya kun yadhkur yace abinda bai tuna shi lokacin da yana zanni yace hatta yazalla ar-rajul hatta yazalla ar-rajul in yadri kam salla yace hay mutun ya kasance bai san ban salla nawa fa idza lam yadri ahadukum kam salla idan mutun ya samu kansa irin wannan yanayi salla nawa talatan aw arba'a raka'a uku kai ko raka'a hudu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu solution yace idan ka samu kanka a wannan yace falli yasjud sajdatayn wa huwa jalis sai kai sujada guda biyu lokacin da ka zo zama kenan tahiyya ta karshe ko kabri ko ba'di in kai wannan kuma sai dan sai ji kamai duk abin da ya tashi a banza kenan shi yazo bata ma sallah kai waswasin ya ji kai kuskuren to da ka tari he kai kabli he kai ba'di ko ba'di sai ji kawai kamar ka watsa mai kasa ido kenan kawai nayi aikin banza tunda gashi ne yanzu ya gyara sallai donin su gyara dai guda dole sai mun dauki mataki wajen yin sallah saboda shi dan yayi alkawari ba zai bar mu kenan idan muka yi kokari muna halarto su zakatan mu lokacin da muke sallah to insha Allah ta'ala za mu samu nutsuwa koda rabin sallar ne mu samu anan ne nake tuna magana wani malami yake cewa idan wani abin ka yi bace kai ka tuno ka rasa inda ka aje shi kai ka tuno kawai ka tashi kai raka ka kabarta sallah raka a biyu ko hudu yace insha Allah ka kare shi ka tuno shi shi ce dan shi me yake so gara ka samu wannan abin da a ce kai sallar ka lafiya da jike ta fa sai ce maka wannan abin naka yana wuri kaza yau gwara he kai Allah Allah ka kare shi kenan ka tana shi so ki sallar ta lalace yace in dai ka rasu inda ka aje abin kace kai raka abi zaka tuno shi shi dan zai zo tuna ma shi da masu yake kawai sallar ta ka ta lalace akwai abubuwa da ya kamata a ce mai kiran sallah ya siffanta da su ina ganin wannan sai mu bar shi kenan zuwa sati mai zawa insha Allah ta'ala abubuwa da ya kamata a ce mai kiran sallah ya siffanta da su ko kuma yana yi da kuma wasu kurakurai da ake wajen kiran sallah da kuma gyara insha Allah ta'ala za mu yi sati mai zawa in Allah ya kaimu anan za mu dakata kenan insha Allah abu da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya himana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh